dawaran kewa ga shakan wesha da ogudo dilawa shakan be kubice dawaran kewa ga shakan wesha da ogudo dilawa shakan be kubice ogori sahaba billa madagani
I'm gonna go to